Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya asa da sakona 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 Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya asa da sakona Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya aika sakona
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya aika sakona
Buwaye sarki Allah mai tasarrufin komai Sarkin da ke waiwa baye kuma yayi maimai Bai wani fusaha ana ambaliya tana ammai Allah rika min in jakar ta jani maulana
Eh Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta ba juya a aika sakona
Dubin salati gungwada beda babu gansar rowa Matarbiyantar al'umma da babu karkar rowa Balaraban ba'awa hashinmu dan Qurayshawa Da ashabu wa ali baitihi tsakan juna
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya aika sakona
Hanya ta karta kwana fagen isar da sakona Zan bar wasiya a gun ƴaƴa da jikokina Ranar da kunka a zo duniya ku ɗauki sakona Sakon hikaya har sashe cikin tunani
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta ba juya a aika sakona
Jakadiya ta a hanya ce ta ajja sakona Jakadiyar ga hanya ce ta aika sakona Garin da za ta abana zuwa da gangar jikina Tana shiga har kokon zuciya da sakona
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya aika sakona
Hikima ba ruhi ko jiki wa hayyena Ba abin kallo ko ɗauki dubi ba tona Hikima ba alohanai ka bai ba dangina Hikima ilhami ya nake kara tuna
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta ba juya a aika sakona
Hikima ta guwa gunsu muminan bayi Duk inda ya ganta ya ɗau abar sabashayi Ya sarrafa ta a yarda ya so cikin ruwan sanyi Ya samu arzun rikai har martaba tunanina
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya aika sakona
Halin mutum sai Allah wanda yayi mai kwana Baka iyawa a kai din dan adam a hangena Dabba da aljan ka iya sarrafa su a ganina Amma fa banda halin dan adam a hangena
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta ba juya a aika sakona
Jakadiya ta a sakona zuwa ga ƴaƴana A lokacin mu ba kauna da taimakon juna A lokacin mu ba kishin ƙasa da addina Da lokacin ku ya zo karku bar kafar barna
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona Jakadiya ta abakyo ya aika sakona
Kumburi yaren ta ku gaban zuwan tsofa ku nemi ilimi kafin ma mayar zuwan tsofa ku more samu kafin mutuwa ta dulfafa kafin zuwan mai yanke so na masu san juna
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata ba juya a aika sakona
biyewa sarai sadarwa yake gunna dama ku zama karanci sai ku ga kun zama abin nema guje abin hannun jama'a ka samu alfarma tsare mutunci kai daraja ka zama abin kauna
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata a baki ya a aika sakona
biyewa duniya kai yi nutso a kogin nadama ka kama kanka sai jama'a su ma na dingirawa tsare mutunka a kai kima da hikimar nema tsare ganinka zai hana zuciya saka barna
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata ba juya a aika sakona
halin mutu sai Allah wanda ya dare rana kar ku biyewa a neman burge wani ƴaƴana ba kwa iyawa a burge duniya ɗiyan nina da saisa saisa al'amarin mutum ɗiyan nina
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata a baki ya a aika sakona
abinda da kai in wani ya yaba kana murna akan sa din dai za a yi maka hasada dana abinda ka ga za ka iya kai kawai dana ka bar wa Allah sauran mai tasarrufi dana
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata ba juya a aika sakona
Allah da kansa a wasu kokonto suke kansa sannan ma'aikan Allah wasu na ta sa'insa kasantuwar su jakadodin ubangijin Isa ba wannan nau'in al'amari da ba a sa insa
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata a baki ya a aika sakona
jakadiyata waka mai tafi da sakona jakadiyata a baki ya a aika sakona
jakadiyata a waka mai tafi da sakona jakadiyata a baki ya a aika sakona